الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والقدر العظيم. من يما لمن ينقوى مسلمين مسوى يا مزال الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya dora mu kan wannan hanya ta layin irin wa'annan darare da ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya zabe mu ya sanya mu cikin masu bibiyar darussan rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda ko shakka babu bibiyar tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam babban natijar sa shine ƙara kunna wutar ƙauna da soyayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam, da ƙara sanin tarihinsa da mu'amalolinsa da halayensa ta yanda zai sani mana da sauki wajen kwaikwaya shi kamar yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu da mu kwaikwayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallama shine malamai suke masa kirari da zantuka iri-iri, kowanne da irin fasaha ta lafazi da ya sanya a bakinsa, da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mishi a bakinsa. Amma dai duk wani yanzu da za ka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, to Allah ya riga ka, kuma Allah ya yi gaba ɗaya kai ku sai dai kai wani abu, tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa ya yi takidi cewa wa'innaka la'ala khuluqin azim, wallahi ya rasulullahi kana bisa dabi'u halaye masu girma. Alƙadi Iyadu ya ce wannan karamci na Allah ya isa, wannan baiwa ta Allah ya ta isa, shi ya halice shi, shi ya bashi dabi'un nan, shi ya bashi ikon sifatuwa da dabi'un, sannan kuma ya yabe shi akan dabi'un, wato karamci ne kan karamci, aka gina shi akan dabi'u. Kamar yadda wanda yake cewa al-azimul mu'azzim bi azamul ayati, al-karimul mukarram bi akramil bayyinati, ash-sharibul musharrabi bi asharafir risalati, al-aliyul mu'alla bi ala khasati. Duk wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai wannan taki, kamar yadda yanzu shehu yake faɗa alaihi salatu llahi thumma salamu matalaha min fawqi as-sama'i hilaluhu sallallahu alaihi wasallam. عالم بشهر المولد شهر الأولى والثولد شهر النبي أحمد شهر ربيع الأول من على ليد ولا وتا وتا نيل الخير وتا نيل زمنتا وتا نيل إلمي وتا نيل جرما وتا نيل أوكتا وتا نيل وانتكا وتا نيل وتبيوا دكوتا فكان جماع المسلمين دولنا سبزية المولد أنا سامونا. Da yawa mutumin da za ka shekara ba gan shi ba, amma sanadiyyar maulidi shi Allah ya kara ku a wani waje ya zama da ka gan shi. Da yawa mutumin da ya ajiye kyautarsa ba, ba zai yi ta ba sadakarsa sai a watan maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dan dai ya ƙara faranta zuciyar bayin Allah da zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wato alkhairi ya bayyana a duniya, baiwa ta bayyana a duniya, kuma komai da komai ya samu. To mun gode wa Allah a cikin irin wannan zama da ake bibiyar gaba-gaba, wato guntu-guntu na tarihin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda ita ne za mu kwaikwaye shi. Wannan darasi na yau, kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa, cewa za a yi magana a kan hajjin bankwana ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Babu shakka shi aikin hajji a dunkule wato rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin littafinsa mai girma, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta wa mutane hajjatar ɗakin sa ga dukkan wanda wato ya samu ikon tafiya gare shi. Allah tabaraka wa ta'ala ce man kafara, ma'ana kafara din nan kamar da annabi man amani wanda ya kiya ko man tawalla ko juya baya. To Allah tabaraka wa ta'ala ce ba kai da kake zuwa haji ba, duniya da abin da ke cikin ta ma gabaki ɗaya na wada ta gabarin ta. Allah tabaraka wa ta'ala bai wajabta mana aikin haji ba dan shi ya karu da mu ko dan mu karar da shi akan wani abu, a'a ya wajabta mana haka ne dan wata hikima wacce fa'idar wannan hikima za ta dawo zuwa kan mu. Kamar yadda na faɗa cewa haji rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci, kuma shi ne ma rukuni na ƙarshe daga cikin jerin rukunan addinin musulunci da suka fara wato da aka saukar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khamsi, an gina musulunci akan duraku da ginshiƙai guda biyar. Na farko shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, shine shaida ba mu mota da gaskiya sai Allah, kuma cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Wannan rukuni shi aka zauna aka dinga lugubitawa, aka dinga lalatawa, aka dinga kiran jama'a su yadda da shi, su kudurce shi, su faɗe shi tsawon shekara wato 11 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira zuwa ga addinin musulunci. Duk ana kira ne akan mutum ya ce la ilaha illallah. Kullum abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiran mutane akan sa shine waye zai ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ni ko in tsaya masa da faɗin ta Allah ya gafarta masa zunubansa gabaki ɗaya kuma ya tashi gidan aljanna. Wannan tsawon shekara 11 gwagwarmayar da aka dinga yi kenan, kiran da aka dinga yi kenan. Abin duk wanda ka ji yaƙi daga cikin kafiran Makka, duk wanda ka ji ya cire ko duk wanda ka ji an zo azaba daga cikin musulmi, ba wani abu ba ne aka yi masa azaba a kansa sai akan faɗin la ilaha illallah. Sai aka shekara 11 sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi isra'i. A isra'in nan Allah tabaraka wa ta'ala ya bani sallah, shine rukuni na biyu. Bayan da aka bada rukuni na biyu sallan nan, to shikenan aka shekara 12, 13 aka yi hijira aka dawo wato Madina. Madina aka zo aka shekara 1 sai a shekara ta 2 sannan aka wajabta yin azumin Ramadan. Masannan ne rukuni na uku ya zo bayan an shiga shekara ta 2 a Madina. To ana nan sai da aka yi shekara ta 5 a Madina, to kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta yin wato zakka, ya wajabta fidda zakka daga cikin dukiyoyinmu da bada ita zuwa ga fakiranmu. To sannan an samu rukuni guda huɗu kenan, saura na biyar. Na biyar ɗin nan shine aikin haji. Malamai sun yi maganganu akan wato sabani akan wata shekara ce Allah wanda ta aikin haji. Wasu sun ce shekara ta 6, wasu sun ce shekara ta 8, wasu kuma sun faɗi wani hukuncin daban. Wa'inda suka ce shekara ta 6 sai suna ganin cewa wato niyyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi zuwa Hudaybiya din nan di yana daga wato zuwa Umara wacce aka yi ta a Hudaybiya, di yana daga somu-somun wajabcin aikin haji. To amma wasu malamai suka itiraji akan wannan magana cewa wannan magana ba wato bata zauna ba, domin Allah tabaraka wa ta'ala yana daga al'adarsa baya wajabta wa bayi abinda ba za su iya ba. Idan Allah tabaraka wa ta'ala a shekara ta 6 ko a shekara ta 7 ya wajabta tafiya aikin haji, to Allah ya wajabta abinda ba za a iya ba, domin a wannan lokaci a wannan shekaru haji garin kafirai, Makka garin kafirai ce, musulmi bai da ikon ya taka garin ba ballantana ma ya je aikin haji. Wanda wannan ita ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tafiyayya daga Madina a shekara wato ta 6 don ya zo ya yi umara amma tare da cewa al'adarsu tun iyaye da kakanni sun daukar wa kansu alƙawarin cewa duk mutumin da ya nufo Makka da yin umara ko ta hajji waccan umara ta su ma fa ta gangar din waccan kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ma kana salatu indal baiti illa buka'an wa tasdiya wato sallar da kafirai suke yi ko tawafin da kafirai suke yi na tsakin Allah ihu ne kawai da tafi suke yi saboda haka wannan ba ibada bace to amma har lagwantarta da rashin ba komai bace su kansu daukar kansu alƙawarin cewa duk mutumin da ya taho zai zo yayin aikin haji ko zai zo yayin aikin umara to ba za a hana shi ba wanda duk ya taba shi kuma Qurayshawa gabaki ɗaya su za su haɗu akan salama masa abin da aka yi masa in jininsa aka zubar sai sun zubar da jinin wanda ya zubar da jininsa in dukiyarsa aka kwata sai sun wato dawo masa da dukiyarsa sun kwato masa wannan ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shiri ya tafi umara kuma dan ya nuna musu ma cewa ba yaƙi ya fito ba sai yanayin tawagar da yanayin tafiyar ya zama ba yanayi bane irin na yaƙi domin yanayi ne da aka taho da raunana yanayi ne da aka taho da dattijai da mata da yara ƙanana kai har da kafirai ma a cikin tafiya sun tabbaciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama komai ƙawancensa da kafiri baya gayyatarsa yaƙi yaƙi abin da ya shafe shi ne shi kaɗai da shi da muminai kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kira shi cewa harbul mu'minina alal qitali to amma kafiri manzo Allah baya gayyatarsa zuwa yaƙi shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gayyaci kafirai ma wanda suke aminci da shi cewa su zo su raka shi umara dan Qurayshawa su tabbatar da cewa wannan tafiya ba tafiya bace ta yaƙi amma kaga duk da haka tafiyar bata isa inda aka yi niyya ba domin kafirai sun tsaya sun ce manzo Allah ba zai shiga ba dole sai umara yayi a Hudaybiya kuma ya dawo wannan ya nuna mana cewa ashe aikin haji ba zai yi ba da za a wuce shi ba a wannan shekara shi ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai wani aiki sai abin da zai zata iya to aikin haji ba zai yi a shekara ta shida ba ba zai yi a shekara ta bakwai ba wannan ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa gabaki daya bai yi wata haji ba sai wannan haji domin Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi iko ya bude garin Makka a shekara ta 8 da hijira wanda ake kira wannan shekara da Amul Fatah Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito Makka a watan Ramadan bayan yayin Ramadan ya zauna a Shawwal ya je yaki wato Hawazinawa a Hunayn bayan ya gama yakin su manzo Allah ya dawo cikin Makka a Shawwal din kuma ya baro Makka a Shawwal ya dawo gida wannan duk a shekara ta 8 akai wannan wanda wannan ita ce shekarar da Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta aikin haji kamar yadda mabiyoncin malamai suka tafi akan wannan saboda a yanzu garin Makka ya zama gari na musulunci ya zama gari ne na muminai ya zama babu wani tsoro musulmi ya shiga ya yi ibada sai yanda yake so shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la hijrata ba'da al-fath babu magana yanzu mutum yayi hijira daga Makka ya dawo Madina saboda musulunci saboda yanzu Makka ma ta zama garin musulmi saboda haka wanda yake a Makka ya zaman sa wanda yake a Madina ya zaman sa yanzu la hijrata ba'da al-fath to Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara cewa kafin wannan lokaci bisa sabanin malamai amma dai abinda malamai suka fi ittifaki a kansa Annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba yin haji ba sai umra kafin wannan hajjin wada'i din bai taba yin haji ba sai umra yayi umra an ce har so hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umra guda hudu musamman ga waɗanda suke lissafawa da umrar da yayi a Hudaybiya domin Allah ya karɓe ta umra manzo Allah ya tabbatar da ita umra ya yi soki hadayarsa kuma ya yi aski kuma ya ce Allah ya karɓi umranmu saboda haka wannan umrar da manzo Allah ya yi a Hudaybiya ana lissafa daga cikin umrorin da ya yi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda sharɗin Hudaybiya ya shaɗanta cewa ya dawo wadi ya yi umra to ya dawo a shekara ta 7 wacce ita ake kira da umratul qada'i wato umrar da hukuncin Hudaybiya ya bada dama aka yi ta to umara ta bi kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai umarar da yayi wace ta ko haramun ta daga jirana mala jirana wani ne kamar tanim wato akwai wurare da mutanen makka suke dauko harami domin duk mutumin makka idan zai yi umara to yana fita waje ya dauko harami sannan ya shigo makka to akwai wanda suke fita su je tanim su je su dauko harami daga can su dawo akwai kuma wanda suke zuwa jirana duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa'annan guda biyu to ita ta jirana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga makka bayan ya bude makka yaje yayi yaki da hawazinawa a hulainu to bayan ya gama yaje ya raba ganimar da hawazinawa to manzo Allah da zai shigo makka ya tsaya a jirana yayi harami da umara yazo yayi umara sannan ya kama hanyar kowa madina wannan ita ce wato umara ta uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sai umara ta karshe wace ya hada ta da aikin hajjin sa wanda kamar yadda zamu jira gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hajjin sa ya hada da umara to wannan jerin umarori guda hudu sune wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amma aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama guda daya shine hajjin wato wada'i hajjin da ake kira shi hajjin bankwana wannan haji tana da sunaye a musulunci da yawa ana kiranta hajjatul wada'i ma'anar wada'i ana kira an kiranta ne da wada'i hajjin bankwana dan a wannan hajjin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bankwana da al'ummar sa gabaki daya shi yasa ake kiranta da hajjin bankwana wasu kuma suna kiranta hajjatul islami hajjin musulunci ma'ana abin da yasa ta zama hajjatul islami saboda a wannan hajjin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bi ta shiga cikin musulunci gabaki daya da ma'alimu dinin islam gabaki daya duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi su a wannan tsayuwa ta shi ta aikin haji to shi ta ake kiranta hajjatul islami wasu malamai kuma suna kiranta da hajjatul balagi ma'ana hajjatul balagi din nan an sa mata wannan suna ne saboda a ranar ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga nana ta kamar Allahumma hal ballagtu cewa shin na isar da aika shin na isar da aika to shi ake kiranta da hajjatul balagi ko ba komai dai wannan haji hajji ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta shakundur hajji ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya gada da duk musulmin duniya hajji ce wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a gaban musulmin da bai taba tsayawa a gaban musulmi masu yawa su ba kuma hajji ce wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani hukunci na addini wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗe shi a wannan aiki ba kuma a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara bayyana a matsayinsa na rahimul lil mu'minina mai jin kai ga mu'minai domin kamar yadda zamu ji a nan gaba cewa a ranar arfa ko kuma a ranar wato tarwiya sahabbai da suka zo suka kewaye shi suna masa tambayoyi akan hajjin su duk irin wato kuskuren da suka yi ko wato akasawa da suka yi maimakon su fara yin kaza sannan su yi kaza sai suka juya suka fara yin abin da sai daga baya ake yin shi ko kuma ba su ɗauko kaza ba duk wanda ya zo gaba manzo Allah ya ce ya rasulullahi ni nayi kaza nayi kaza nayi kaza zai hukunci na sai manzo Allah ya ce ba komai ko mai kai in kuma suka ga manzo Allah sai manzo Allah ya ce ba komai suka ce kai sai da muka fahimci ko mai za mu gaya masa a rannan ba zai ce akwai ne biyu ba ko mai kai sai manzo Allah ya ce duk ɗaya ne ko mai kai suka ce ya rasulullahi ni sai da fara yin kaza sannan ne kaza ne hukunci zai ce duk ɗaya ne in ga sai ya rasulullahi ni ko ba ni kaza ba sai da nazo nan ji manzo Allah ya ce ba komai haka manzo Allah ya dinga ce musu ba komai duk ɗaya ne yayi daidai suka ce sai da muka fahimcewa da mutum zai zo ya ce bai mai kuma manzo Allah zai ce duk ɗaya ne saboda a nan manzo Allah ya bude kofar sa kowa ya zo ma karɓa sa to annabi sallallahu alaihi wasallama a shekara ta 9 ma'ana daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan shekara wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai je aikin haji ba sai ya aika sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yace ya je aikin haji amma shi ba zai je a wannan shekara ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce har yanzu akwai sauran hukunce-hukunce da nake so Allah ya sauka dangane da abin da ya shafi Makka da kuma aikin haji musamman har yanzu duk da cewa garin nan mun ci shi da yaki yana karkashin mulkin mu to har yanzu ba a hana mu mahala kafirai su je su nasu hajjin na al'ada ba su kuma in sun tashi nasu to tsirara suke yi ni ko ba zan ji daɗi in zo in ga wasu tsirara suna kewaye ɗaki ba saboda haka har wannan shekara yayi izini da sayyidina Abubakar cewa ka je ka wakilce ni kaje kai ne amirul haji ka shugabanci jama'a ka jagoranci su ibada ka koya musu yadda ake yin aikin haji to bayan sayyidina Abubakar ya tafi da ƴan kwanaki kaɗan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da suratul tawbah a cikin suratul tawbah din nan aya ce musamman malamai sun yi ta sabani cewa shin ita suratul tawbah sura ce ma mai zaman kanta ko ko ƙarshen suratul anfal ce mabiyoci malamai sun tafi akan cewa ai suratul tawbah ƙarshen suratul anfal ce sura ɗaya ce kawai shi yasa ma ba a yi mata bismillah ba a tsarin mushafi usmani radiyallahu ta'ala anhu aka barta kawai sai ya sunan sura amma ba bismillah amma wasu kuma suka tsaya suka kafe akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga ta daga cikin surorin alqur'ani shi alqur'ani sharadin magana a cikin su a samu tawaturi daga sahabbai da cewa sun ciri wannan magana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in aka samu tawaturi maganar da bata kai tawaturi ba sai ta rinjaye wannan to amma a wannan karan masu cewa ƙarshen alfali ce suna da yawa masu cewa sura ce mai zaman kanta suna da yawa saboda haka sai da Usman sai shi to abinda za a yi kar a fara ta da bismillahir rahmanir rahim kamar yanda sauran wato surori ake fara su da bismillahir rahmanir rahim amma a yi mata kai ita ma na sura dan a dole cewa ita ma sura ce wanda za wannan yana nuna kan ai balance din ra'ayoyin guda biyu kenan to amma kai tsaye idan an ga lura da yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fara suratul tawbah ba irin tsarin da ya fara sauran surori ba sauran surori Allah tabaraka wa ta'ala hatta suratul kafirun da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana da kafirai da munafikai da kuma wato a surar munafikai duk ana mukhatama ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah baya magana da su kai tsaye sai ce kul ya ayyuhal kafirun ko idza ja'aka al munafiqun Allah yana magana ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma magana ta isa ga kafirai ko ta isa ga munafikai amma sai to bace shi Allah tabaraka wa ta'ala kai tsaye ya fara magana da su Allah yana gaya muku cewa daga wannan shekara daga wannan lokaci ba ni ba ku ba manzo Allah ba ku bara'atu min Allah wa rasuli bara'ati Allah ya yi wa kafirai da shi da manzansa ba ruwan su da kafirai ba shi ba ku Allah tabaraka wa ta'ala yazo cewa waɗanda kawai za a saurarawa sai waɗanda dama sun rubuta wani alƙawari tsakanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani duk ya rubuta wani alƙawari cewa mai zaman lafiya da kai mai mutunci da kai mai kaza zuwa shekara ta kaza Allah ya ce wallahi ku atimu ilayhi mu ahadun mu ila mutaji wannan a cika musu alƙawari zuwa ranar da aka aje ranar tana karewa babu rinuwa daga nan alƙawari ya rushe ba sauran alƙawari tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mushrikai to da aka yi wannan maganganu Allah tabaraka wataala ya tona asirin munafikai ya wato wulakanta su ya buwayen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kai kuma Allah ya ce wannan sanarwa ce nake son a yi ta a Makka nan ne garin mushrikai kowa ya ji da kuma sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa daga wannan shekara wato mushrikai Allah tabaraka wa ta'ala ya hana su su je inda dakin Allah ya ce kai ba ma dan ba area harami gabaki sai Allah ya hana kafiri ko mushriki zuwa shi yasa har yanzu zaka shiga Makka za ka ga tarbut katu an rubuta cewa wannan gari mamnu an hana kowa ya shiga sai mai cewa la ilaha illallah gari ne da Allah ya killace shi ya kebance shi na musulmai ne kawai ba a yi dole ka buge shi da garin ba to dan da nan sai manzon sallallahu alaihi wasallam ya kira wuce na abi sai karanta mata karanta masa surat al-bati yace ka bi wayan sai na abubakar ka je filin arfa ka karanta wa mushrikai wannan sura saboda haka sai na ali ya je samu sai na abubakar da wannan sako har sai na abubakar sai yake fahimta cewa ko an sauke shi ne ma daga amirul haji din saboda haka sai ya dawo madina yake tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hikimar sake tura sai na ali bayan da an tura shi sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a tuɗe ka daga matsayinka ba kana nan akan matsayinka illa iyakaci adina turo shi ne da wani sako wanda ni ya kamata in faɗi sakon da kaina ni kuma zan samu damar zuwa yanzu ba nake son wani mutum daga nasaba ta daga jinna ya zama shi ne ya wakilce ni a wajen shi yasa ka ga na turo a yi saboda matsayin sai na Ali a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa aliyun minni wa ana min ali ni da Ali abu ɗaya ne shi yasa za ka ga cewa da yawa wasu kan samu ragon fahimta idan ana fitan matsabobin sahabbai ana wani ne kaza wani ne kaza wani ne kaza sai su dinga ganin kamar ana rena sai na Ali ana mai da shi baya ai sai a gama faɗin matsabobin sahabbai ma ba za a faɗi sai na Ali ba domin in za a faɗi sai na Ali sai a faɗi kamar zaza domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai na Ali abu ɗaya ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ba na yaban Ali saboda kunya nake ji domin ina yaban Ali kamar kaina nake yabo saboda matsayin sai na Ali a wajen sa kamar yadda za mu zo su abubuwa daga irin wannan anan ciki anan gaba insha Allah to ba sai na Ali ya je kan da sautin tawbati a shekara tara an gama aikin haji an dawo to bayan an dawo a shekara ta goma annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin haji ya matso sai ta da ɗan aika su zagaya duk duniyar musulmi ga baki ɗaya manzo Allah yana shela cewa duk wanda yake da iko a bana ko namiji ko mace ko babba ko yaro duk mai iko bana manzo Allah yana gayyata shi aikin haji manzo Allah yana gayyata shi aikin haji kuma a sanar da jama'a bana manzo Allah ne zai aikin haji da kansa to wannan sanarwa ta shiga lungu da sako birni da ƙauye na duniyar musulmi a wannan lokaci babu wani gari na larabawa sai na ƙarƙashin daular musulunci a duniya gaba ɗaya gashi manzo Allah kuma ya gayyace su shi wannan tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda girmanta da matsayinta malaman tarihi da malaman hadisi sun ba ta kulawa mai muhimmancin gaske amma saboda fadinta babu wata riwaya babu wani littafi babu wani hadisi da ya dauke tarihin ta gaba ki da sai dai a wancan littafi ka ji wani guntu a wancan littafi ka ji wani guntu a wancan riwaya domin abu ne kowa da irin riwaya da zai bada domin abu ne da manzo Allah ya yi a gaban dubbunan sahabbai saboda haka abinda wani ya gani wani bai gani ba abinda wani ya ji wani bai ji ba saboda haka ruwayar mutanen gabas daban mutanen yamma daban mutanen kudu daban mutanen arewa daban a garin kowa ruwaya kala kala ce saboda abu ne aka yi shi a bainar jama'a abu ne aka yi shi a gaban dubbunan mutane annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Jabir radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo Allah ya yi shi ne ya ce zai ji aikin haji ya ce ai tun cikin watan Ramadan Madina ta batsi da mutane kowa ya yi harama ya taho don ya tafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Madina ta cika haka Shawwal Madina ta kara batsewa amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai fita ba sai a watan Zulqa'ada a watan Zulqa'ada din ma sai da Zulqa'ada ya kwana 25 an gama haduwa an gama taruwa kowa ya hada jikinsa kowa ya hada tafiyarsa an azamta babu wanda aka bari sai wanda ba zai iya ba sai ko wanda manzo Allah ya mai izini cewa ka zauna kai ne halifa ta a Madina in bana nan to shi wannan ya sani garantin cewa in ya zauna abinda duk aka samu da shi saboda izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wata ya ce manzo Allah bai taba yin irin ta ba, domin kaida sa tafiya in zai yakan yi qur'a ne tsakanin matarsa, wacce qur'a ta fada a ciki a kanta shikenan sai aka zo ita. Saboda haka yawancin tafiyarsa yana tafiya ne da mata daya, wani sa'i kuma akan yi da biyu, amma a wannan karan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya ba wacce aka yi. Sayyidina Abubakar gaba daya da matansa, Sayyidina Umar gaba daya da matansa, Sayyidina Usman gaba daya da mata da yaya, Sayyidina Ali baya nan yana Yaman, an tura shi shine alkali ko kuma gwamna a can, ya bar Fatima a nan gida amma da ita aka tafi. Saboda haka kowa da kowa an jahaza shi an tafi ranar 25 ga watan Zulqa'da, saura kwana 5 watan yarsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yayin sallar azhar a gida, bayan yayin sallar azhar to sannan kuma ya fito, aka fito tare da shi gaba ki daya. Jabir yana cewa wallahi a nan yace na miƙe gani na gaban manzo Allah ba kowa sai mutum, yace haka daman sa haka hagun sa haka bayan sa kowa, yace ga manzo Allah a tsakiyar mu, alqur'ani yana saukan masa kuma yana fahimtar me alqur'ani, mun kuma muna kwaikwayon abin da yake aikatawa. Haka muka biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tinkis tinkis daga gida, bayan an yi azhar la'akar ta same mu a Zulhulaifa, domin daga gidan manzo Allah ko daga cikin Madina zuwa Zulhulaifa kilomita 3 ne. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Zulhulaifa, anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah la'akar. Bayan ya yi sallar asar, ya yi sallar magariba, ya yi sallar isha, ya kwana a Zulhulaifa tare da jama'a ta gaban shi daya. Bayan ya kwana a Zulhulaifa, da safe ya gaya wa sahabbansa cewa Jibril ya zo mun a daren nan, ya ce wurin da muke zaune wuri ne mai albarka, saboda haka in tsaya in yi sallah a wajen. Ma'ana bayan sallar da aka yi jiya ana umurta da ya sake yin sallah a wajen. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Zulhulaifa sai da ya sake yin sallar azhar, wanda dama jiya ya yi azhar a gida, sannan kuma yanzu ya zo ya yi wata azhar ɗin a nan. Rannan ranar Juma'a kenan, amma manzo Allah ba Juma'a ya yi ba, tunda matashi ne azhar ya yi. Shi ne abinda zancen da ya fi shahara wajen malamai, cewa ranar Alhamis ya fito, Juma'a ta same shi a Zulhulaifa. Dama haka ka'idar Annabi sallallahu alaihi wasallam da take, mafi yawanci idan zai fita ya fi fita ranar Alhamis, kuma idan zai dawo daga tafiya ya fi dawowa ranar Alhamis. Ko da Alhamis ta yi nisa, manzo Allah yakan jirkinta tafiyarsa, ba zai shigo gida ba sai ranar Alhamis. Yakan zauna ma a bayan gari ya kwana biyu har sai ya dace da Alhamis, sannan ya shigo cikin gida. Saboda wata hikima da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyita a cikin yin abubuwa irin wannan a rana ta Alhamis. To da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna ya yi sallar azhar a Zulhulaifa, to a nan ne bayan ya gama sallar azhar manzo Allah ya yi niyya. Da yawan ruwayoyi abinda suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gama sallar azhar ya sa haraminsa, to yayi niyya, da yayi niyya bai fara tarbiyya ba sai da haukar raƙuminsa, ya daidaita kan hanya sannan fara yin tarbiyya. Amma Jabir yake cewa, yace mutane yana mamakin su, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam rannan saboda yawan mutane kowa da irin abin da zai fahimta, yace mu muke kusa da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya gama sallar azhar yana zaune daga hannu yayi niyya, da ya niyyar nan kuma yana nan yayi tarbiyya, mu da muke kusa mun ji. Amma mafi yawancin mutane da yake duk an bira masa idanu, kowa shi yake kallo ya ga me zai dan shi ma yi. To sallama da Allah ya haukan tagowarsa ya daga murya da cewa labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbaik allahumma labbaik. Wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta, to ya daga murya har yace wa sahabbai kowa ya daga murya ya fada. Jabir yace wannan ta sa wasu tewa suke cewa sai da ya haukanta guwar sa ya talbiya, amma mu da muke kusa da shi mun ji yayi talbiya tun yana zaune. To sannan kuma da ya tashi yin harama wanda ya fada, ruwayoyi da yawa sun zo, amma ruwayar da mu tafi ƙarfi a wajen mu Malikawa, wacce Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu ya rawaita daga wajen kamar da shi Imam Shafi'i shi ya fara rawaita wannan ruwaya daga wajen Imam Malik, shi kuma Imam Malik ya rawaita daga wajen Abdurrahman, shi kuma Abdurrahman ya rawaita daga wajen babansa Qasim. Kun san shi Abdurrahman dan Qasim ne, shi kuma Qasim yana daga cikin fuqaha sab'a malaman nan guda bakwai na Madina. Shi kuma Qasim din nan dan Muhammad bin Abi Bakar ne, wanda yana daga cikin almajiran makarantar da na Aisha irin su Urwatu bin Zubair duk tare suke karatu a gaban nan na Aisha. To ya rawaita wannan hadisin daga wajen nan na Aisha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama niyyar da yayi niyyar haji ita kadai, bai niyyar haji da umara ba, manzo Allah wato da niyyar haji kadai yace Allah tabaraka wa ta'ala na yi niyyar aikata haji ita da. Da yawa sauran musulmai sahabbai sun yi niyyar haji da umara ne, wasu kuma sun yi niyyar umara ne kawai, amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi niyyar haji ne ita kadai. An samu ruwayoyi daga baya da yawa, har ma daga Nana Aisha wasu suna cewa a manzo Allah ya yi niyyar haji da umara ne kawai, amma ruwaya da tafi inganta mu a nan ɓangaren mu na Malikawa ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi niyyar ifradi saboda dalilai da yawa da Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu ya dogara da shi, musamman ruwayoyin da suka zo ta hanyar Nana Aisha, wacce Nana Aisha take cewa ita ta bashi, ita take miƙa masa harami a lokacin da yake ɗaurawa, ita ce take kusa da shi a lokacin da yake tarbiyyar nan. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ko da ya je Zulhulayfa ya zauna, kowa da ya zauna, ita Aisha ita ce a cikinsa ta zauna, kamar yadda Asma'u binti wato matar Sayyidina Abubakar binti Umays ta zo ta zauna da Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu. Wannan abun mamaki musamman irin wato kauna da soyayya da ke tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Abubakar. A wannan tafiya jaka ɗaya ce kayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da kayan Abubakar shi, manzo Allah a jaka ɗaya suka hada kayan shi da Abubakar, kowa in zai dau wani abu jaka ake miƙa masa ya dauko abin da zai dauka, in ban da Sayyidina Abubakar babu wanda suka hada kayan su jaka ɗaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka idan Abubakar ya bukata abu zai wa Aisha magana mai kuma da jakan nan ta miƙo ya dauka, idan manzo Allah yana bukata zai ce ta miƙo ya dauka. To kuma sannan raƙumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafa a kansa da raƙumin da Sayyidina Abubakar yake tafa a kansa, hajimi ɗaya na Sayyidina Abubakar shi yake tafi tare da shi, domin an sauka a masauki Sayyidina Abubakar manzo Allah suka nemi mai raƙumin da zai gan shi ba, aka daɗe sai gashi ya bullo, sai Sayyidina Abubakar yake masa faɗa cewa ina ka tuni mana da raƙumi ana ta neman ka, sai ce wallahi ɓacewa ne mai ta neman shi ban gan shi ba. Sayyidina Abubakar ce raƙumin namu da muke hawa shi ka je ka ɓata, sai koyi kansu yana dungula sai yana dungula sa, mazala yana dariya yace jama'a ku dubi mai aikin haji abin da yake yana nuna Sayyidina Abubakar, yace kai da kai aikin haji ina kai ina dukan mutum, mazala yana dariya saboda yana wa Sayyidina Abubakar dariyar shi abin da yasa Sayyidina Abubakar ya fusata ne domin raƙumin da mazala yana amfani da shi, kuma gashi wannan ya je ya batar da shi, amma mazala sai kin masa aiba wani abu bane dan da mun kasa shi mazala kiya daga sifarsa bai taba dukan hadimi ba, da zarar ba kai wani abu sai mazala ce Allah ne bai kaddara kai ba, shikenan ko fada ba za a yi ma ba, in ka da ruwa kai hanzarta a karka damu da an kaddara kai da kai. To amma saboda ba kowa ne yake da irin wannan darajar ba, sauran mutane mutuntaka tana iya ɗiba su. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi mutum ne amma mutuntaka ba ta aiki a kansa, mutum ne da sifar mutane amma mutuntaka ba ta aiki a kansa. Shi yasa kamar yadda za mu ji nan gaba lokacin da ake rubuta maganganun da yake yi, wani ce da dama ya rasu la ina son in dinga rubuta maganganunka, kamun izini daga rubuta yace duk abin da ka gani na faɗa ka rubuta shi duk abin da ka faɗa ka rubuta yace komai ka ji na faɗa ka rubuta yace ko kana fushi saboda ya san a dabi'a ta mutuntaka mutun yakan yi fushi in ya huce yace bai san san da ya faɗa abu kaza ba manzo Allah yace ko ina fushi in ka ji na faɗa magana rubuta ba abin da zai fito daga bakin nan na wuce gaskiya a kowane hali nake to saboda haka shi sai labukar mutuntaka shi ta dauke shi ya dinga dungura wannan hajini manzo Allah kuma yana mada yaya ki ta to kai da kai harama da haji ina kai ina duka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da na gaya muku cewa ko da dai akwai wasu ruwayoyi da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallama yayi niyyar haji da umara ne amma ruwaya ta fi inganci musamman a wajen Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu da sauran manyan malamai shine cewa manzo Allah ifradi yayi akwai wanda suke cewa tamattu'i yayi akwai masu cewa ba kirani yayi amma ruwaya ta fi inganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ifradi ma'ana ifradi kai niyyar haji ita kadai ba tare da umra ba tamattu'i kuwa shine kai niyyar umra ka je ka gama umrarka ka sauke haramunka ka je ranar 8 ga wata sannan ka sake niyyar haji sannan kai aikin haji mai kirani kuwa shine wanda tun daga farko hada hajin da umara yayin aniya da ko ko a sai da ya fara umarar sai ga bari ya hada da hajin yayin niyyar haji akan umarar to shi yayi kirani nan to manzo Allah ba wancan yayi ba wannan ne ba manzo Allah ifradi kamar yadda Jabir yake fada cewa kafin mu bar Zulhulaifa sai Asma'u bintu Umayr matar Sayyidina Abubakar mutuniyar nan da Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa arziki yar wacce Allah yayi wa arziki domin Allah yana wato zabar wasu mutane sai ne musu arziki ita wannan Asma'u bintu Umayr Allah ya azuta ta da auren magaji kuma duk namijin da ta aura sai da ta haihu da shi kuma kowane namiji tilo ne domin wanda ta fara aura shine Sayyidina Jafar radiyallahu ta'ala anhu wal Sayyidina Ali shi ta aura bayan rasuwarsa ta auri Sayyidina Abubakar bayan rasuwar Sayyidina Abubakar ta auri Sayyidina Ali duk waɗannan kuma ta haihu da su to kaga ai babu arzikin da ya wuce wannan to kuma babarta ita kuma Allah ya mata arzikin sulukai domin babarta tana ta haifi ɗa Sayyidina Abbas bafan mazala sallallahu alaihi wasallam ya aura ta haifi ɗa Sayyidina Hamza ya aura ta haifi ɗa Sayyidina Jafar ya aura ta haifi ɗa Sayyidina Abubakar ya aura ta haifi ɗa Sayyidina Ali ya aura ta haifi ɗa mazala ya aura ita kadai duk ta haifa waɗannan mata suka aura to kaga idan ga akwai wata mace da take da sulkai irin ta a faɗe ta mijinta ba mutum mai sulkai irin wannan baiwa Allah mahaifiyar Ummu Umaisin da Maimunatu bintul Harithi da Salmatu bintu Umaisin dukkan su waɗannan ƴaƴan mace ɗaya ne kuma duk ta haɗa sulkutaka da mazajenta annabi sallallahu alaihi wasallam ne ita Asma'u bintu Umaisin sannan tana tare da Sayyidina Abubakar wata ita ce ta haifa masa Muhammad bin Abi Bakar dan sa namiji na ƙarshe kafin a yi Ummu Kulsum wata ita ce ƴa mace ita kuma ta ƙarshe wata ita ce bayan rasuwarsa ba aka haife ta kawai sai biki ya kama ta suna Zulhulaifa kuma sai ta haihu aka zo aka ga sai na uku sai gobe ya manzo Allah ya ce ai Asma'u ta haihu shi yasa abin da yake ban mamaki yanzu ake ban ga dalilin shin wata hujja ce ta aya ko ta hadisi za a ce mutum ciki ba za ta je aikin haji ba ga matar Sayyidina Abubakar Asma'u bintu Umayr a Zulhulaifa ba ta haihu kafin ma a fadin tsohon cikin aka taho da ita kuma ta zo ta haihu ya zo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce me ka sa wa sunan yaron ki ya sunna kai ma ka san sunan shi ya ce me ke sunan ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce to amma yanzu tunda yanzu ta fara jinin biki ya za a yi sai manzo Allah ya ce ka je ka ce ta wanke jikinta ta yi kunzugu ta daure jikinta kawai ta harama mutane haka aka yi kowa ta yi kunzugu ta harama ba ita kadai ta haihu a hanyar ba wata ma ta kara haihuwa ita ma manzo Allah ya umarce ta da abin da ya umarci Asma'u bintu Umayr haka aka taho kamar yadda na gaya muku cewa mazala ya fito 25 yazo ya kwana daya a Zulhulaifa 26 ya kama hanya kuma ya tsamma maka Jabir yana cewa muna tafi muna bin sa muna tafi muna bin sa muna yin abin da yake muna sauraron abin da yake fada har suka mauna zango da aka zauna wani zango sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai haji ayyarin wasu mutane su kuma sun kunno daga wani waje sai ce a ji a tambayi su waye waɗansa da aka ji aka tambayi suka ce su mutane ne musulmai suka taho bisa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su je aikin haji sai suka ce to ku kuma masu tambayar mu ku kuma su waye suka ce mu wa musulmai ne muka taho za mu je aikin haji amma mu a cikin mu hadda annabi sallallahu alaihi wasallam da baki ɗayan da ta rugo a guje dan ba su taba ganin manzo Allah labarin musulunci suka ji labarin manzo Allah suka imani suka yadda Allah bai kaddara musu su yi wata jiyya su zo Madina su ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin a cikin sahabban nan akwai wanda ya yi imani zamanin manzo Allah har manzo Allah ya bar duniya Allah bai kaddara mai gan shi ba shine wannan ake cewa yana da daraja tsakanin darajar sahabi da darajar tabi'i domin ya shi iskar da manzo Allah ya sheka ya zauna karkashin rubin rana daya wacce manzo Allah ya zauna to amma kuma bai je sun hada ido da ido ba to wannan bai kai sahabi ba da ya ga manzo Allah ya fi kuma tabi'i da shi zamani bai taba hada su da manzo Allah ba to su ake kira makudramu ma'ana wa'anda ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wa'annan bayan Allah suna jin an ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka runtumo a guje ana cewa gashi nan suka rufe tsaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa kuma yana shauƙin ganin hasken fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sannan suka dinga yi masa tamboyi akan addini har wata ta daga masa danta tace ya rasulullahi ali haza hajji yanzu wannan yaron karimi ma shi ma zai iya yin aikin haji manzo Allah yace i zai iya yi kuma Allah ke ba shi lada to daga nan manzo Allah suka zama cikin ayarin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka tafi tare da su har annabi sallallahu alaihi wasallam ya karasu makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin makka wato a lokacin zulhijja domin adadin kwanakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan tafiyar kwana 6 ne zuwa kwana 5 ne zuwa 6 a hanya shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya karasu makka yana zuwa sai ya wuce wato wajen dawasi annabi sallallahu alaihi wasallama ya je tsaya cikin hajarul aswad ya sumbance shi sannan ya yi kabbara sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kewaya shi hajarul aswad sau uku yana sassarfa sassarfan nan manzo Allah ya sa an yi ta tun a umratul qada'i lokacin da aka zo umran nan ta qada'i kafirai sun ce ga ma sharadinta za su bar garin gaba shi daya su ba manzo Allah garin tsawon kwana uku to da suka fita sai suka hau kan duwatsu suna hangen kwarin maka suna hangen annabi sallallahu alaihi wasallam daga can suke iya shirka ka gawa da can gawa da can har wasu ke cewa a ziyara ne zuwa da biyan da ya lalacewa da yaran sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labari sai ce a ku nuna musu ku ba namu bane ku nuna musu ku ba ragwaje bane da ƙarfinku saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanci haraminsa ya biyo da shi karkashin hammatarsa na hannun dama ya yafa saboda in ka lulluɓe haka to watakila ka lulluɓa rama to amma in ka biyo da shi karkashin hammatarka to kowa ya ga nan ɗinka to ya san ƙosasshen mutum ne to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aruhumul quwwata ku nuna musu ƙarfi idan zagayen da za a yi na Ka'aba 7 za a yi to idan ana yi a hankali takwas takwas ce tsiye wa Madina ce ta kama su sai manzo Allah ya ce to zagaye na uku a yi a guje a yi ana sassarfa ana motsa kwanjin hannu don su ga ƙoshi su ga ƙarfi kuma to in an yi so uku to dan na hudu na biyar na shida na bakwai wannan an yi a hankali to wannan duk sun babu gajiya ne kuma da hutawa da kuma dai an nuna ma cewa abin ba na gwanta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan kiwayen guda uku sannan kuma yayi na bakwai amma duk kewaye ɗin in ya dawo zai sumbanci hajar al'aswa duk kewaye ɗin in ya dawo zai sumbanci hajar al'aswa sannan da ya gama bakwai ɗin nan ya zo ya tsaya daidai inda annabi Ibrahim ya tsaya inda yake cewa wata fi zuwa maqam Ibrahim musalla manzo Allah ya tsaya nan yayi nafila raka'a biyu kila an ce ya karanta qul huwallahu ahad da qul ya ayyuhal kafirun a wannan tsayuwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayan ya gama ya tsaya ya kalli Ka'aba yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a har ya kira wadanda sunan multaza wuri ne da ake luzuntar su a tsaya a kafe domin da manzo Allah ya zo ya tsaya yana addu'a sai ta kace na murya ta Rasulullah bari haka nan mutaji man sai na barke magana yace a Umaru nan ne wurin da mutum zai tsaya addu'a yace ina ma rantsuwa da wanda ya aika wannan gaskiya babu mutumin da zai tsaya a wannan wajen ya roki Allah wani abu Allah ya biya masa saboda haka manzo Allah yayi addu'a a wajen yayi addu'a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya juya baya ya tasa ma dutsen Safa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau dutsen Safa da ya hau dutsen Safa sai ya juyo sai ya kallo Ka'aba ya daga hannunsa ya kabbara bayan ya yi kabbara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan ne ya yi magana cewa alhamdulillahi allazi sadaqa wa'adahu wa anjaza wa'adahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu yace na gode wa Allah Allah da ya gaskata alƙawarinsa Allah da ya taimaki bawansa ya zartar da abin da ya alƙawarta masa shine kadai ya karbi tsaron makiya Allah tabaraka wa ta'ala ne yake lallashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga Makka yana son Makka yana shaukin Makka yana waiwayen Makka Allah ya lallashe shi yace innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad Allah shi da kansa ya mutu rantsuwa yace ina tabbatar ma wanda ya sauka ma alqur'ani sai ya dawo da kai wannan gari abin kamar ba zai yiwu ba yanda manzo Allah ya fita cikin dare a lade amma Allah ya ce masa zan dawo da kai ka daina damuwa ka daina bakin cikin ka bar maka zaka dawo yace to yau gani na dawo saboda ka ina godewa Allah da ya zartar da alƙawarin sa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku fara da abinda Allah ya fara da shi ibda'u wa bada Allah biwa bada Allah biyu ku fara da abinda Allah ya fara da shi domin addu'ar sunna guda biyu Safa da Marwa Allah ta yi inna Safa wal Marwa min sha'irillah to tunda Allah Safa ya fara fada to kuma ku fara yin Safa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gangaro daga kan dutsen Safa yana tafiya har sai da kafar sa sai da gaita wato wani waje da ake kira Sabatul Masin sannan manzo Allah sai ya isa Safa sai da kafar sa ta gama da gaita a kasa to sannan kuma sai ya tafiya kamar yadda aka saba tafiya bai tsaya ba sai da ya kan dutsen Marwa shi ma ya sake fuskantar Ka'aba ya daga hannu ya addu'a irin wacce a kan dutsen Safa sannan ya sake dawowa kan dutsen Marwa duk sanda ya dawo sai ya addu'a duk sanda ya koma sai ya addu'a sai da ya haka so bakwai sallallahu alaihi wasallama to sannan ya dawo to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a sanar da mutane domin duk wannan abu da manzo Allah yake tare ki tafiya da wannan dubbunan jama'a domin an kiyasta cewa sama da mutum 100,000 sun bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan aiki haji na wannan shekara to sannan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sanarwa cewa duk mutumin da niyyar umra yayo kuma bai koyo hadayarsa ba to ya iya tahalili ba da ya kwanta harami yayi aski kuma shikenan ya sa kayansa da aka saba da ya saba zuwa a gida da shi ya jira ranar tarwiya shi ne ranar 8 ga wata amma duk mutumin da ya niyyar haji da umra ko wanda ya niyyar haji kawai to ko kuma wanda ya niyyar umra amma ya taho da hadayarsa to kai ya kwanta harami sai yawmun nahari ranar da ya soke hadayarsa to shikenan da yawan sahabbai ashe tamattu'i suka yi waliya sai suka dinga kwance haraminsu suka dinga kwance haraminsu kowa ya kwance haraminsa a sai su ga manzo Allah bai kwance ba sai Rasulullah kai ban kwance ba sai su a ni ba na taho bane mai umra ni na taho ne mai haji a nan ne wasu kai sabanin cewa a manzo Allah da umra ya taho mai tamattu'i ne abinda ya hana bai kwance ba ya taho da hadayarsa amma ruwaya imam maliki a manzo Allah ba wannan yasa ba dan ifradi yayi shi sai manzo Allah bai kwance haramun sa suka ce ya rasulullahi ya ba a gaya mana ba ya za mu taho aikin haji tare da kai kuma mai haji ba irin taka ba hajjin mu da ban kai taka daban mu ku mun tawo ne don mu kwaikwayen da kake domin manzo Allah ya ce ku zu an nima na sako sai manzo Allah ya ga hankalin su ya tashi sai ya ce a aku kwantar da hankalin ku ni din nan yace lafa qabaltu ma min amri masadabtu lama suqtul hadiya yace ai ni ma yanda daga yanda lamarin nan yake sai naji ina ma ban tugo da hadaya ta ba sai naji ina ma ni ma umaran ne in kwanci haramin nawa dan ya ba su hakuri wannan ta sa wasu malamai suka ce a manzo Allah tamanni ina ma ni ma umaran ne yau suka ce tunda kaji manzo Allah ya ce ina ma ni ma umaran ne yau ba a tamanni sai abin da yake madaukaki wato saboda haka suka tafi akan cewa tamattu iya fi ifradi ko da dai ifradi manzo Allah ya amma tunda yake ina ma ni ma nayi tamattu ko tamattu in yaje maliku yace a a ai abin da dukkan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya bude wancan ba tamanni bane rarra shine manzo Allah ya musu kawai ba tamanni bane rarra shine kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin haka sai ga sai na Ali domin wanda ba zai iya biyowa ta Madina to da manzo Allah ba daga can garin sa kawai sai ya kai tsaye ta to Madina sai ga sai na Ali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da hadayarsa daga nan Madina ashe shi sai da Ali duk rakuman da ya taho da su kawai sai yoni ya cewa hadaya ce ta manzo Allah kawai ya koro su sai da rakuman da sai da Ali zo da su da rakuman da sai da Ali da manzo Allah ya zo da su rakumi 100 din na manzo Allah ne shi Ali bai da hadayarsa ko daya ya ce ta wata na cikin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam to ana ta tattauna kai wanda kai mata mutum in kai shi ni mata ba kai wa ani Allah ya ce muke ni ifradi ne do ni irin na manzo Allah ne sai ga sai na shi manzo Allah ce sai da Ali wata irin niyya kai sai ce ni ya rasu dai sai ce wallahi da na da ma su wajen daukar niyyar su wurin da ake rasa yalo lamu yace ai ni da na tsaya nan sai ni ce Allah inni ahlaltu laka bima ahlalta bihi rasuluka sallallahu alaihi wasallam ni tare haji na Allah irin wata manzo Allah ya yi ita da yau saboda haka yanzu ba dan tabbata ba yayi wace kai irin wata duk kai to yau sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya shi da shi kenan saboda haka sai na Ali sai zaman an hada aikin hajin su da hadaya su kamar Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan ya koma masallacin sai ga matarsa sai ga da Fatima ta ci kulliya ah ya haka sai dace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi zamu iya kwance har mu kuma zamu iya kwalliya yace a man yadda wata shi ya ga wata ce shi sai ta so yana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima na gani da kayan gida kuma ta yi kwalliya amma na ta mata ce wai kai ne kace sai manzo Allah yace sadaka 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 tayi gaskiya tayi gaskiya tayi gaskiya abinda ta faɗa din nan ni nake ce shike la annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a nan wato makka masu tamatti suka shiga da harkokin su ne da kullum shi kuma zalla yana zaune cikin haramin sa a matsayin sa na mai aikin haji ana nan zaune har ranar 8 ga wata shine ake kira yawmut tarwiyati abinda yasa ake kira yawmut tarwiyati rannan ne za a fita daga makka a tafi mina to saboda za a yi tafiya ne mai nisa mutane suna tsayawa suna shayar da matafiya in ka duka cikin tafiya sai dan muka ba kula mana dan gora na ruwa ka samu ka dan kurba ka sha kai ma ka dan rana ta yi wani dan gora haka a hannunka saboda zafin rana kai tafiya kana sha to wai ranar shan ruwa kenan ranar ana shan ruwa da yawa shi yasa aka kira wuta yawmu tarwiyati kamar kwana uku kwana washe garin sallah da washe garin sallah da washe garin sallah ake kira su da ayyamu tashriqi saboda layya da wato soke raƙuma da aka yi a ranar sallah to saboda su a wancan lokacin saboda zafin rana suna da dutse sai a yayyada nama kamar za a yi kirshi duk a shashanya akan dutse to dutse shi yake gasa naman kuma na rana ita ke gasa naman idan ta gasa naman sai ya bushe ya kai inda sai a hada a zuba a buhu ko kwana nawa zai ba zai komai ba to shine ake kira wannan kwanakin ayyamut tashriqi ma'ana kwanakin yanyana ma'ana kwanakin da ake shanya nama akan dutse to Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da wato ya mutar ya ta fito ta zo sai manzo Allah ya yi hawa da ya yi hawa sai ya zo mina da ya zo mina sallallahu alaihi wasallam ya zo dan bai baro maka ba sai da hantsi to sai ya baro maka ya zo mina anan mina manzo Allah yayi sallar azhar yayi sallar asr yayi sallar magriba yayi sallar isha yayi sallar asuba ma'ana ya waye gari bayan ya waye gari da safe nan ma bayan hantsi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta san ma'arfa da ya ta san ma'arfa Qurayshawa suna tunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai tsaya a mash'ar al-harami mash'ar al-harami wani wuri ne da a lokacin jahiliya na larabawa su ce arfa to duk suna da san zai tsaya irin matsayin iyayen su amma tun sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce arfa har sun je sun kafa masa kubbar sa ta a wani wuri da ake kira Namira wanda yanzu shine masallacin Lahira masjidin Namira inda ake wannan hutubar ranar arfa to nan aka kafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kubbar sa yana tuwowa da ma azhar ba ta sani shi a gida ba sai a arfa yana zuwa ya wuce mashi Allah harami bai tsaya ba ya zo arfa ya tsaya arfa ya zauna ya sauka a nan a cikin wannan rumfa shi da aka yi masa tare da manyan sahabban su kuma kowa ya taba shi masa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna ya azhar da al'asr ranar juma'a ne ranar amma tunda matafiya ne ba juma'a suka yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi azhar akai hutuba sannan akai azhar shine hawo da yake cewa maliku yace Allah ga ta malam idan juma'a wato ta hadu ranar arfa ai ba wani bambanci yace ya ka ba bambanci yace to hutuba za a yi kafin ai raka ka ai ai sallah kuma an tashi da sallah ai raka a biyu me kuma a ce ba azhar ba juma'a akai ba azhar akai me bambancin su sai maliku yace kuma suka bayyana karatu to sai ya shiru to bambancin kenan in juma'a ce za a bayyana karatu amma in azhar ce za a yi karatu a asirce amma kamar sabar juma'a za a yi huduba in an yi huduba kuma liman ya tashi ya yi raka'a biyu in ranar juma'a ne kaga bayyana karatu inda juma'a ce sai a bayyana karatu amma tunda ba juma'a ba ce manzo Allah azhar ya yi raka'a biyu karatu a asirce yana gamawa kuma aka kira wato ya miƙe aka iƙama ya miƙe zuwa sallar asar ita ma yayi ta raka'a biyu bai yi nafila a tsakanin su to bayan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan huduba tashi mashhuriya huduba ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta a gaban sahabi akalla mutum 100 saboda mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu cewa matsaka kare mun shi mutum 100 kuma babu lasifika ba an sakowa babu komai mazala kowa yana jin abin da yake faɗa mazala da yake shi mazala suna yana musu magana daki daki daga cikin abubuwan da mazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan hutuba yana cewa inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramu fa hum mutiyukum hadha fi sha'rikum hadha fi baladikum hadha mazala yace ina tabbatar muku jinin junanku dukiyar junanku haramu ce akan ɗayanku wani ya taɓa ba da haƙƙi ba suna haramcin kamar haramcin wannan wata Zulhijja wata ne mai alfarma kamar alfarmar haramcin haramin Makka kamar alfarmar wannan wurin kamar alfarmar kuma garin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan al'amuran jahiliya wauta ta jahiliya da al'adu na jahiliya yace kullu hamu du'atu duk na soke ta na sarar da ita na bata ta da gayo kar a tsarin wani abu na harkar jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inna ribal jahiliyatu mawdu'atu riba ta jahiliya mawdu'iya ce wa inna dima'al jahiliyatu mawdu'atu jini ma na jahiliya wanda ya maki san kai kafin a musulunta kana tafa kansa kana tafa kansa dan kara ma shikan kan da yema sai yau da kai da shi duk ga gaban musulmi to wancan jinin ya zube ba za ka neme shi da wannan jinin ba duk wani da jini na jahiliya to ya bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari shi bari ku ji fa inna awwal damal jini na farko da zan fara da shi shine jinin Rabi'at bin al-Harith bin Abdul Muttalib jinin dan uwana Rabi'a dan Harith dan Abdul Muttalib jariri ne yana shayarwa an kai shi shayarwa Banu Sa'ad inda aka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Banu Huzayl suka kashe shi to Qurayshawa Banu Hashim kullun suna fakon Banu Huzayl salama cikin da suka rabiya da al-harisi manzo Allah ya tuto daga wannan jinin da soke shi ba za a neme su da shi ba kuma riba da kuka ji na ce da soke ribar da zan fara sokewa itace ribar ammina baffana shine Abbas dan Abdul Muttalib saboda yana yin kasuwanci yana bada bashi da riba manzo Allah ya ce daga yau duk wanda Abbas ya bashi bashi da riba sun yi sharadi a da to wannan riban da soke ta yanzu ya dawo masa kudin sa yanda ya karba tun da na fara da kaina to kowa na kowa ma an rushe masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da magana akan wato tausayin Allah mana jin tsoron Allah a cikin lamarin mata da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya mallaka mana na gabayi kuma har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ranar alkiyama za a tsaye da ku gabaki ɗaya ku a tambaye ku a kaina in an tambaye ku me za ku ce sahabbai suka ce wallahi ya rasulullahi za mu ce ballatar risala wa nasahatul umma za mu ce ka isar da aikan da aka aiko ka kai wa al'umma nasiha duk abin da yake wajibin ka rasulullahi ka sauke shi manzo Allah ce Allahumma fashhad Allah ka shaida kaji suna faɗa don manzo Allah yana nuna sama yana nuna mutane yana sa Allah kaji su Allah kaji su shi yasa manzo Allah shi ya gabatar da nashi hukuncin tun a nan duniya in an je lahira aka tambayi manzanni kun isar da aika ko ku isar da aika ba kafirai su suka ce ba a isar musu ba aka je aka yi musu shaida in an zo kan annabi sallallahu alaihi wasallama in an ce ka isar da aika zai ce na isar in an ce waye shaida kai ce nuna shaida kaina saboda maganar an gama ta tun kana sallallahu alaihi wasallama to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da maganganu ya ci gaba da maganganu bayan ya gama har wani ya matso yake ce ya rasulullahi ina son da za ka maimaita min hudubar nan da rubuta ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka wajen wani na ga san da nake faɗa yana rubutawa ma'ana tun daga sannan manzo Allah ya yi izini a fara rubuta maganganun sa dan da suna rubuta manzo Allah ce ku daina rubutawa saboda a lokacin kunyar ku bata goge da harkar alqur'ani ba yana jin tsoron kada wata rana su taku da alqur'ani da hadisi to amma a wannan lokaci sun samu rujul fikiri cewa yanzu za su iya bambanta alqur'ani za su iya bambanta hadisi kai sai manzo Allah ya musu izini da su dinga rubutawa abubuwa da yawa na hukunce hukunce sun faru a cikin wannan tafiya na dangane da abin da ya shafi wato wata rana wato a arfa din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce Abdullahi dan Abbas yace muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma Usama domin shi Usama shine rabibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya gama hudubar wanda ya goya a bayan sa shine Usama dan Zaid shi manzo Allah ya goya a bayan sa to sai wata mace ta zo take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me hukuncin kaza me hukuncin kaza me hukuncin kaza to kila Abdullahi dan Abbas ne yace sai manzo Allah ya fahimci sai ya ga kaman muna hada ido da ita sannan take tambaya ni ina cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ni take kallon na sai manzo Allah ya sa hannunsa kan kuma tuna sai ya juya haka manzo Allah ya ci gaba da magana da ita wannan yana nuna manzo Allah yana nuna wannan rashin halaccin wannan shi Rasul sallallahu alaihi wasallam ba a yi abu a gaban sa ba daidai mai kyale da ya kyale to da sai ya zama hujjanci a gaban manzo Allah nake kallon wancan manzo Allah bai ce wani komai ba to amma manzo Allah bai ce bari ba baya son ya tsinke magana da yake ita sai tsora hannunsa kan kuma ta sai ya juya shi baya haka shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba magana da ita to lokacin da manzo Allah ya gama wannan huduba manzo Allah taguwar sa ya hau kawai sai ta sama dutsen Arfa ya hau sai da ya hau saman sa sannan ya fuskanci alƙibla kuma ya dinga addu'a ya dinga addu'a ya dinga addu'a har sai da rana ta yi ja ta surmiya za ta faɗi to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saki linzamin taguwar sa ta yi ƙasa kuma aka biyo shi ru da ba inda yana cewa waqaftu hahuna wal arfatu kulluha mawqifa yace to ni dai kun ga inda na tsaya amma kada kowa ya ce sai ya zo nan duk filin da kuke gani wurin tsayawa ne inda duk ka tsaya kai afa saboda me rahamaniya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan kada kowa ya ji cewa a inda tsaya inda manzo Allah ya tsaya ba kamar hajjin sa wata yi ba sai manzo Allah ya ce wal arfatu kulluha mawqifa to daga sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da magarba ta doso sai ya sako linzamin raƙumin su suka yi ƙasa an ce yana jin linzamin yana jin ragamar raƙumar kanta yana yin baya har sai da take tana taba kafarsa ka san mutun ya haura kuma ya kan hada kafarsa haka a bayan kusan ga wancan zan raƙumin to kuma Allah ya jawo kan ita akwawo sai ka kai tana taba kafawarsa yana cewa jama'a a tafi a hankali saboda dangarowa ake ba fa irin dutsen da muke gani yanzu ba yanzu zamani ya zo an faifaye shi an gyara shi an wani duwatsu ne irin na da gumaguma wanda in ba na garin ku bane ka saba da su da kafa ma an ce ka hawa zaka iya hawa amma su saboda yau da gobe da sabo suna iya hawa galgabawa to suna dangarowa manzo Allah yana cewa ayyuhan nasu as-sakina as-sakina ma'ana a tafi a hankali manzo Allah ya gangaro daga kan dutsen nan kawai sai ta saba Muzdalifa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Muzdalifa bayan magariba lokacin da ya wuce har lokacin isha ma ya shigo shi ma ya yi nisa to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa Muzdalifa sai tsaya ya hada magariba da isha anan bai yi magariba a Arfa ba bayan ko lokacin da ya same shi anan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi anan ba sai ya jirkinta ta sai da yazo Arfa sai da yazo Muzdalifa sallallahu alaihi wasallam yayin sallan magariba wato da isha jami'i ta akiri ma'ana jami'in da aka jirkinta da magariba ba a yi shi ba sai da aka tazo lokacin sallar isha wata rahmaniya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tun jiya domin duk alhaji ko yanzu duk alhajin da yaje aikin haji in ka ji yana haji yana wash to a waɗannan kwanakin ne tun daga 8 ga wata jiya da ya fito ya ta samu aiki ake ta yi to saboda haka manzo Allah saboda rahmaniyarsa yana shigowa musulunci da yamma garba da isha sai manzo Allah sai ya ci shingida kan shimfidarsa yayi kamar bacci yake ko ba baccin ma da yake yi ba bacci yake yi abin da yasa manzo Allah ya haka ya san mutane sun gaji to idan ya miƙe ya samu nafulfuli to kowa zai ga duk wanda ya bacci ma yayi laifi saboda dan ka a hawala sai baccin sai kowa ya baccin sa dama su abin suka ce mu abin duk kai za mu manzo Allah yana kishin jida kowa sai kishin jida saboda haka sai da gari alfijir ya gudo sai manzo Allah ya tashi da manzo Allah ya tashi sai ya karaso mashar al-haram yayi sallar asuba anan bayan gari ya faifa to amma a jiya da dare Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci makiyaya waɗanda su aka ba ajiyar dabbobin da za a yanka gobe saboda haka manzo Allah ya ce to tunda yanzu dabbobi sun kwanta suna bacci gobe hidima za a yi da su ku makiyaya ku je ku jifa da daddare yanda da safe kun dawo kan dabbobinku mu kuma za mu je mu jifa aka ce su kaɗai ya rasulullahi gobe tururi ne za a ce duk wanda yake ƙarƙarar launin ma ya je yanzu Ummu Salama ta ce to ni dama ka san ni jiki gare ni ba zan iya yin yadda za ku yi ce ke ma je ki saboda haka daga nan aka samu mai rauni da tsoho da mara lafiya da mai uzuri duk ya je to yanzu kowa uzurin gare shi idan daren nan ya inda ana tahowa ba za ka zaci an bar wani mutum a Muzdalifa ba in kuma kana Muzdalifa ba za ka zaci wani mutum ya tahu ba to manzo Allah sai shi bai taho ba sai da ya yi sallar asuba a mashallar haramun sannan ya wuce ya kuma karaso mina inda ya jiba a hanyarsa wato ya wuce da wani wuri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mutane cewa ku yi gaugawa ku wuce nan domin nan ne Allah ya halakar da Abrahama a nan wurin Allah ya taɓa yin fushi har ya halaka waɗanda suke wajen saboda haka duk wanda ya zo ya yi maza ya wuce kada irin abin da ya shafi wancan ya shafe su saboda haka ba a tsayawa da an zo a gaggauta ake wucewa don nan ne daidai wurin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da Abrahama to bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya jifa wannan na ranar sallah guda ɗaya ake da ya jiya manzo Allah kai tsaye sai ta sama Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ta sama Makka ya zo Makka ya zo ya tawaful ifara da ya tawaful ifara manzo Allah bai yi sa'ayi ba saboda ne ya riga ya yi sa'ayi tun ran da ya shigo domin mai yin ifradi in ya zo ya yi tawafi sunan wannan tawafin tawaful qudumi in ya hada shi da sa'ayi to wannan sa'ayin ya tsaya masa matsayin sa'ayin rukuni wancan wanda za a yi ranar sallah amma idan bai yi sa'ayi ba to ranar sallah in yazo yayin tawaful ifala sai ya hada da sa'ayi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tawaful ifala bayan ya gama tawaful ifala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya fita wajen dabbobin da ya kawo na hadaya da shi da sayyidina Ali guda dari manzala da hannun sa ya dinga sokewa ya dinga sokewa sai da ya soke 63 sannan ya mika sayyidina Ali sai karasa saura sannan sayyidina Ali ya karasa manzala sallallahu alaihi wasallam ya aski wato hajjin sa ta cika hajjin sa ta kammala da shi da waɗanda suka ifrari da shi da ma waɗanda ba su ifrarin ba sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya sake komawa Mina ya sake kwana a can ya kara kwana a can sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dawo kuma zuwa Makka wanda wannan shine kammaluwar aikin hajjin sa gabaki daya sallallahu alaihi wa sallama wanda kamar yadda na faɗa cewa wannan haji tana dauke da abubuwa da yawa na farko dai yana daga cikin abinda wato zamu kula da shi a wannan aiki wato husulul tanzimi na annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan tsari manzo Allah komai zai gina shi ne da plan yana yin shi ne da tsari manzo Allah baya abu baragada baya yin abu daga ba a ce ina ma ba shi akai ba ko kuma wani abu daban komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsara shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba a manta ba ya zo ya bude Makka ya ci Makka da yaki makallan garin sa ce makallan ya mallake ta amma har watan Shawwal yana cikin Makka wanda watan Shawwal yana daga cikin ashurul haji amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai tsaya yayin hajjin ba saboda wasu dalilai na ganin hajjin ba za ta kammala nan a wannan zuwa irin yadda yake bukata ba domin mutum 10,000 ne kawai manzo Allah ya shigo da su idan da manzo Allah ya yi hajji a wannan lokaci su wa'annan su 10,000 su kadai za su iya ganin hajjin amma kaga da ya jirkinta sai ya haji da mutum 100,000 kaga an samu fa'idar hudurin halartar haji ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya tsara tafiyar zangon tafiyar da zangogin da za a tsaya da wakilan tafiyar domin idan ka ji an ce an shirya rundunar za ta yi tafiya to gwamnati ce guda take tafiya domin a wannan rundunar akwai babban jagora ga baki daya misali shine annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a wannan rundunar za a sa ministan kuɗi a wannan rundunar za a sa ministan lafiya a wannan rundunar za a sa ministan tsaro a wannan rundunar za a sa ministan harkokin yau da gobe a wannan rundunar za a nada babban alkali har alkali ana nadawa idan wani abu ya faru shi ake zuwa wajen shi shara idan ana neman abinci wajen wani za a tambaya shi ke irin harkokin abinci idan ana neman wani abu da ake nema a samu da wanda yake tsaro shi zai dinga tafiya in ana tafiya to duk lokacin da runduna ta yi tafiya to ana daukar wasu mutane su ruga su yi tafiya yini ɗaya ko yini biyu can gaba don su nemo labarin da ya gaba sannan su dawo ana tura mutane baya su yi tafiya yini ɗaya ko yini biyu don su san labarin mai baya ke tafiya haka nan dama haka nan hagu don ya zama da ita wannan runduna tana kewaye cikin tsaro babu wani abu da ya same ta kuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai a dunkula ake haka dunkula da ana tafiya ba a karkasa rundunar ake ayi gaba ayi tsakiya ayi fukafukai ayi baya kowanne kuma suna jin labarin juna a haka ake murjina a haka ake tafiya to sannan kuma za ku fahimci wadata da Allah tabaraka wa ta'ala ya wadata annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya ce ma kana Allahu li yazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabisa min at-tayyib duk lokacin da kake jin ana bada labarin manzo Allah an yi ba a ci ba an kwana goma ba a sha ko sai ruwa da waye aka sha an yi kaza an yi kaza wannan magana ce ta farko farkon musulunci amma da musulunci wato rayuwar manzo Allah ta zo karshe Allah ya kawo wadata baje baje sai ta kai manzo Allah matansa baje din shekara yake musu kowace abinda za ta ci a shekara ake bata babu lokacin da za ta mai maza Allah a bani kaza abin da take bukata na shekara an zuwe mata ta kama gabanta shi ko maza Allah a bar shi da ubangijinsa to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ke to sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam tun a Hudaybiya badala ma'ana taguwa 70 maza Allah ya tore ita zai yi hadaya ka san kuwa wanda ya hadaya da taguwa 70 ba maganar rashi to a hajjinsa kuma ya soke badala 100 tashi taguwa 100 ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna karfin tattalin arziki da yake a sannan tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma fadada mulkin Annabi sallallahu alaihi wasallam fadada daular musulunci a wannan rana babu wata daula ta Larabawa karkashin daular musulunci domin kamar yadda na faɗa sai lali karamallahu wajahu daga Yaman yake a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai lali ka tafi Yaman na nada ka alƙali a ta yace ya rasulullahi yanzu ka nada ni alƙali a wani gari ba ka kusa kuma ga ni yaro karami ya zan musu shari'a sai manzo Allah ya jafa kirjin sai yace Allah ka katabtar da shi yace yau aikin da manzo Allah ya dora hannunsa akan kirjina ba a taba kawo ƙara gaba na wani tunani ya za a yi kuna gama faɗa zan faɗi yadda za a yi shi yasa sai a kawo shari'a a je wajen Abubakar ya kasa wai sai a je wajen Umar ya kasa wai a je wajen Usman ya kasa wai aka zo aka samu sai Ali zai yi tafiya ya sa kafarsa ɗaya alkafar doki zai dago ɗaya ya hau kafin ya hau bai tsaya ba wai sai ya ji kafin ya hau ya yanke ta ya ce ai kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi saboda me saboda addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan ne wani mutum dattijo ne daga Yaman yana zuwa sai ya samu sai labuka sai ce da Allah yi miki so wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce bismillah zo mu je ya sula wani dattijo ne daga Yaman yake son za ku yi magana sai ce me magana kamar Allah yana zaune a Arfa Amina sai shi wannan dattijo yake cewa ka aika mana yaro yaron nan mu yanda yake ba mu ga abin ya dace ba mu abubuwa da sai mu ga cewa kamar kansa yake so kamar baya ba mu kaza kamar kaza yana kawo sukar sai na Ali a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zargin sai na Ali a cikin hukunci da sai na Ali yake yi a Yaman tunda sai na Abubakar ya ji haka sai sai na Abubakar ya soke kansa kasa yayi shiru yana da dama da na san mutumin nan sukar sai da Ali zai kawo ga magana da ban masa iso ba amma shi wannan mutumin ga alama ba kone bai san darajar sai na Ali a wajen manzo Allah ba ya soki kansa kasa manzo Allah yana ji yana girgiza kansa yana ji yana girgiza kansa shi kuma dattijo yana ta sakin zance yana ta faɗa ai dai an karbe yana cikin maganar sai ji manzo Allah ya daga tafin hannunsa ya buga a cinyarsa ma'ana a cinyar dattijo manzo Allah ya sake buga sai da ya buga sau uku sai ce wallahi wallahi ina tabbatar ma Ali yana da haƙƙi akan ku fiye da abin da ya karba duk abin da Ali ya karba a hannunku ya rage haƙƙinsa akan ku fiye da abin da yake karba to dan da nan wannan bawan Allah sai ya zama manzo Allah ya baci hankalin manzo Allah ya tashi manzo Allah ya ce Abubakar duk kira mutane aka tara mutane manzo Allah ya sake mikiwa ya hudu ba sabuwa akan sai na Ali a wannan yin da aka ce manzo Allah bai faɗi darajar kowa ba ta ce na ya dinga faɗin martabar sai na Ali dinga faɗin darajar sai na Ali wannan da tije ya lallako wajen sai na Ali shi kai ba ka gaya mun ba a kawo su ka sha wajen sa ya ce to kai ka gaya mun abin da zaka faɗa ai da ka gaya mun abin da zaka faɗa yanda na ce karka je sai na Ali ya fi karfin ka zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce Ali yayi kaza saboda matsayin sa a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa da zu ya nuna tausaya wasa ga al'umma a inda ya dinga rangunta musu aiki domin hatta da ya soke hadaya nan tashi abinda ya faɗa a Arfa sai zai faɗe shi anan yace nahartu hahuna wa mina kullaha manharu yace na yi soke dabba ta anan ba na ce kowa sai ya zo ne nan bai soke tashi duk garin mu na inda duk ka soke dabba ka tayi saboda me wato raf'ul harf duk abin da zai kawo matsi duk abin da zai kawo kunci akan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaba zaman sa a wannan gari na Makka bayan ya gaba aikin hajjin sa a watan Zulhijja manzala sallallahu alaihi wasallam wato ya sake juyowa ya kamo hanya ya taho gida wanda bayan tun wata kenan ayoyin alqur'ani a nan sun saka Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayar اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله تبارك وتعالى أي الدين ياتك معنى ما زال يا أيك الهجي ركنا الدين المسلم في سنتك دقيو إن باب الثورة أبند بحرم تامك وما زال أتي حرامني باب الثورة أبند با أمرتكم ينزع زع أمرتكم أنقم ينزم قال أبند يريد سيدي فأكا واكما دواعزي شفا بند wato alayhi wa akamatu babu wata aya ta umarni da ta kara sauka sai dai aya ta wa'azi irin su izaja annasurullahi wal fata irin su wata koyi mutun da wani ila lahi sune kai suka cigaba da sauka amma aya da zaka haramta ko ta halatta bata kara sauka ba bayan dawowar manzala sallallahu alaihi wasallama wanda wannan ya nuna cewa shine karshen rayuwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallama don bayan dawowarsa bai fi wata uku ba zuwa hudu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wafi ina ganin dan abinda muka zo zuwa nan kamar abinda muka alkawarta zamu faɗa dangane da abinda ya shafi hajjin bankwana na faɗa muku cewa babu wani littafi ma ko wani hadisi ko wani malami da ya haɗa duk abinda ke cikin hajjin bankwana sai dai kowa ya faɗi iya abin da ya same shi saboda irin abubuwan da suka faru a hajjin suna da yawa kwarai da gaske don gane da abin da ya shafi kayoyi don gane da abin da ya shafi ujiyoyi da manzo Allah ya dinga nunawa akan hanyar da abin da ya shafi kararruwa da sahabbansa suka dinga nunawa akan hanyar da fatan Allah tabaraka wa ta'ala zai ba mu ikon ku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan ayyukansa gabaki ɗaya ba wa ma'aikin hajji ba da kuma bibiyar tsawayensa a cikin dukkan lamuransa a fama da Allah sallallahu alaihi wasallam a nan da take takaita jawabi na a fatan Allah ne mai kamana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh